surplus distribution of 152 million naira is a reflection of the collective efforts of our participants.
Raba wannan rara ta naira miliyan 152 na nuna irin jajircewar waɗanda suke shiga shirin da sadaukar mana amanar dukiyarsu, inji shugabar majalisar daraktoci ta JAIS ta Kafar, Hajiya Zainab Abdulrahman, a gagarumin taron raba rarar ga abokan hulɗa daga arewa da kudancin Najeriya. Hajiya Zainab ta ce akan ajiye kuɗin a bankin da ba a samun kuɗi riba, kuma duk shekara za a duba hidimar da aka yi da raba rarar kuɗi ga masu ajiya.
Akwai wasu ma da suka sa kuɗi na insurin mota, akwai wasu da za su yi accident, akwai wasu da ba abin da suka yi ba su yi kowane claim ba. Kamar 100 million in claims da aka yi is 30 million. Idan aka ce mun ɗauki cost na administration na kamar 5 million, waɗanda ba su yi claim ba, kuɗin nan duka da ya rage.
Da yake karin haske, babban daraktan shirin Ibrahim Usman Shehu ya yi alwashin muradin saurin tura kuɗi ga masu ajiya.
Mu yi ƙoƙari mu biya ka a cikin awa 24 duk wanda ya yi mu'amala da mu muna cika mashi. Alƙawari tsakaninka da mutane ko kuna da bambanci addini abu ne abin tambaya. Muna da mutane wajen 4,578 wanda za su karɓi surplus ɗin nan kuma mutum 1,200 na abu.
Bako mai jawabi tsohon ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani Farfesa Isa Ali Fantami ya jaddada cewa kowane ɗan Najeriya na iya cin gajiyar shirin don ba a cinikin biri a sama.
Idan aka ce babu riba a abu, an cire kuɗin ruwa da ake faɗa shi ne yujiri. Ai, wannan yana amfanar da dukiyar musulmi iya amfanar da dukiyar wanda ba musulmi ba. Na biyu, akwai gambling caca, saboda a wancan tsarin nasu kamar caca ne, what they call commercial insurance industry. Rin ka shiga babu wani abu na caca. Insha Allah ta'ala kowa zai kawo gudunmawar sa saka a cikin pool din, wannan zai taimaka a nisanci insha Allah ta'ala asara ko wani damage ko abin da ya kaba da haka. Kaga wannan shine alamar nasarar yanzu har an raba naira miliyan 152 surplus distribution. Zai amfanar da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ta bangaren avoiding uncertainties, abubuwan da ba su da tabbas. Takaful insurance da ikon Allah yakan nisantar da mutane daga wannan. In ka sa dukiyar kana da tabbas ba caca bane.
An mika takardun karbar kuɗi a banki ga waɗanda suka samu rarar, inda bankin JAIS ke cikin na kan gaba da samun naira miliyan 18. Abdulwahab Sadiq jami'in bankin ne.
Bara sun ba mu riba na kusan naira miliyan 3.5. Ya abun mamaki sai ga sun ba mu riba kuma na kusan naira miliyan 18. Saboda tsantseni da suka yi, sun juyo wannan kuɗaɗe kuma sun ba mu riba mun raba a cikin wannan tafiya.
Waɗanda suka asasa bankin da ba kuɗin ruwa a Najeriya irin su Attajiri Alhaji Umar Mutallab, Sarkin Zazzaudin Suleja Muhammad Awal Ibrahim da shehunan malaman Islama irin Sheikh Abdullahi Balalau sun halarci taron. Zuwa yanzu akwai bankuna uku da ke bin tsarin da ba riba a Najeriya da suka haɗa da JAIS, Touch da Lotus. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.